الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوزام قارسة كاراتو نبابي نوكو شروط الصلاة لتافن بلوغ المرام إن شاء الله تعالى زامو تاشيدا كان حديثي ندري بيودة 40 wannan darasi yana karantar da mu hukuncin motsi a cikin sallah hukumul harakati fi salati wa an abi qatada radiyallahu anhu qala an karbo hadisin nan daga abu qatada al-ansari Allah ya kara masa yarda abu qatada yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli manzon Allah ya kasance yana sallah wa huwa hamilun umamata binti zainab yi alhali yana dauke da umama yar zainab fa idza sajada wa da'aha idan zai yi sujuda sai ya ajiye ta wa idza qama hamalaha kuma idan zai miƙe sai ya dauke ta muttafaqun alai hadisin yana sahihul bukhari kitabu salati abwab suturatil musalli حديثي ندري حدود تمانين دتقوص ولمسلمين كما رواية الإمام مسلم من كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جواز حمل السبيان في الصلاة حديثي ندري بيار دا 40 دا أكو أبو قتادة الأنصارية وهو يؤم الناس في المسجد على حالي النبي صلى الله عليه وسلم ينالي من ترمتاني أجك المسلاتي حديثنا نان yana sunan Abi Dawud kitab as-salati babu tafri'i abwabi ruku'i was sujud hadisi na 237 ha riwayar Abu Qatada al-Ansari yana cewa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ya ummu an-nas daga annabi yana limantar mutane wa umamatu bintu Abi al-Asi a riwaya ta al-Imam Abu Dawud Abu Qatada al-Ansari ya faɗi sunan yarinyar Zainab wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake daukanta alhali yana cikin sallah ita ce Umamatu bintu Abi al-Asi babanta shine Abu al-Asi bin Rabi'i bin Rabi'a shine mijin Zainab yar fari ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam وهي ابنة زينب بنت النبي أبو قتادة الأنصاري yace ita yarinyar da annabi yake dauka alhali yana cikin sallah ita ce umama yar zainab wato yar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana daukan ta kamar yaya dan anan yace wa huwa hamilun umama yana dauke da umama mutun yana rike yaro a hannu a ce ya dauke shi mutum yana goya yaro a ce ya goya shi a hadisin al-Imam Abu Dawud Abu Qatada yace ala atiqihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana dauke da umama akan wuyansa. Kaga riwaya ta al-Imam Abu Dawud shine ya bayyana ma wurin da manzon Allah yake aje da yarinyar. Fa idza raka'a wada'aha, idan zai ruku'i sai ya aje ta. Wa idza rafa'a min as-sujudi a'adaha, idan ya dago daga sujuda sai ya sake daukan ta ya dora ta a wuya. Ita wannan yarinya Umamatu bintu Zainab ita ce jikan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na farko, awwalu hafidati lahu, ita ce jikansa ta fari. Ibn Hajar al-Asqalani ata bi hadha al-hadith, ya kawo hadisin na litafin Bulughul Maram dan yayi bayani hukumul harakati al-yasira fi salati, dan ya bayyana hukuncin motsi kadan alhali ana yin sallah. Menene hadisin yake karantar da kai? Motsi kadan alhali ana yin sallah, la tubtilu salata, bata bata sallah. Shine hikimar kawo wannan hadisin. Akwai irin wannan hadisi riwayar al-Imam an-Nasa'i, amma hadisin Abdullah ibn Shaddad, yaron Shaddad ibn al-Hadi, Shaddad ibn al-Hadi shi ma sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Shaddad ibn al-Hadi yace kharaja alaina rasulullah, manzon Allah ya fito mana, ya fito mana fi ihda salatai al-isha, daya daga cikin salloli guda biyu na dare. Sallolin dare guda biyu sune maghrib da kuma sallar isha, wato dayan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gida, wa huwa hamilun hasanan aw husainan, yana dauke da hasan ko husainu, yana dauke da hasan ko husaini, wato daya daga cikin jikokinsa. Ita umama jikan annabi ne sallallahu alaihi wasallam, amma ta wajen yarsa Zainab, babban yarsa. Amma Hassan da kuma Husain jikokin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ta wajen Fatima. Fataqaddama rasulullah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja gaba, fa wada'a Husain ya aje yaron, kuma kabbara li salati, sannan yayi kabbara. Fa salla, yayi salla, fa sajada baina dhahranai salatihi, daga cikin sujud sallarsa akwai wata sujuda da yayi, inji Shaddad ibn al-Hadi, sajdatan atalaha, ita wannan sujuda ya tsawwalata, ya dade a cikin ta. Qala, sai Shaddad ibn al-Hadi yace farafa'tu ra'si, ni kuma sai na dago kaina daga sujudan, saboda naga an dade a wannan sujuda sai na dago kaina in ga me ya faru. Wa idha as-sabiyyu ala bahri rasulillah, sai ga wannan yaron ya hau kan bayan annabi ne, ya hau gadon bayan annabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sajidun, a lokacin da manzon Allah yake sujuda. To da naga haka, faraja'tu ila sujudi, sai na sake komawa nayi sujuda na. Falamma qaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata, lokacin da manzon Allah ya gama sallah, qala an-nas, sai mutane suka ce, ya rasulullah, innaka sajadta baina dhahranai salatika, daga cikin sallar ka dinnan kai wata sujuda, sajdatan ataltaha, wannan sujudan ka tsawwalata, ita wannan sujuda ta bambanta da sauran sujudan da kake a sallah. Hatta zananna annahu kad hadasa amrun, har muka yi tamani ko wani al'amari ya auku ne, aw annahu yuha ilayka, ko kuwa ana maka wahayi. Saboda idan ana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi, to dole ne ya zamanto ya dade a cikin sallah din. To suna tunanin ko dai rashin lafiya ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam, ko kuwa ana masa wahayi, hankalin sahabbai da ya tashi lokacin da ake cikin wannan sallah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya dade. Kala, sai manzon Allah ya ce, kullu zalika lam yakun, duka abinda kuka faɗa ba wanda ya auku, babu wani abin da ya auku game da rashin lafiya, babu wani abu da ya auku na wahayi. Walakin ibni, sai dai yaro na, wannan shi yake nuna maka jika da yaro matsayin su guda ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce hafidi ba, yace walakin nabni dana irtahalani shine ya hau kan bayana fakarihtu an uajjilahu ni kuma na kyamaci in katse mar hanzari hatta ya qadi hajatahu sai ya gama biya bukatarsa kafin ni kuma in daga daga sujuda din wannan shi yake misil ta tausayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawahu Ahmad wa an-Nasa'i wal Hakim al-Imam Ahmad da al-Imam an-Nasa'i da al-Imam al Hakim suka rawaito hadisin nan kuma hadisi ne da ya inganta yana sahihu sunan an-Nasa'i hadisi na 1093 kun ga wannan hadisi na Shaddad ibn al-Hadi yana kama da hadisin da muka karanta na Abu Qatada al-Ansari annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yana dauke da Umamatu bintu Zainab a hadisin Shaddad ibn al-Hadi fa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yana dauke da ɗaya daga cikin jikokinsa ko dai Hassan ko Husaini sannan hadisin yana karantar da mu cewa mutumin da ake sallah sai ya dago kansa daga sujuda kun ga ya riga liman dago kai shi Shaddad ibn al-Hadi rafa'a ra'sahu qabla al-imam ya dago kansa kafin liman ya dago nashi kan amma akwai dalilin dago kansa li khashyati wuqu'i shay'in saboda yana tsoron wani abu ne ya auku don haka yasa ya dago kansa da ya gani fa ba abin da ya auku ya ga yaro ne ya hau kan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yace da naga haka faraja'tu ila sujudi sai na koma ga sujuda na kaga ya koma ga sujudan kafin liman ya dago wannan yana nuna cewa duk wanda ya aikata haka sallar sa bata baci ba domin da a ce sallar Shaddad ibn al-Hadi ta baci babu shakka da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi bayani dalili saboda shi manzon Allah idan yana sallah yana kallon bayan shi kamar yadda yake ganin gabansa yana ganin duk abin da sahabbai suke wannan mu'jiza ce Allah ya masa saboda haka ya san abin da ya auku ga Shaddad ibn al-Hadi amma kuma manzon Allah bai tsawatar masa ba sannan wannan hadisi na Shaddad ibn al-Hadi a fili ya fito mana da bayani anna ma yaf'aluhu ba'du an-nas min italati as-sajdati al-akhira fi salati wasu mutane idan suna sallah sujudar karshe sujuda ta karshe sai su yi ta da tsawo min ajli du'ai saboda su yawaita addu'a saboda su yi addu'a mai tsawo a dade ana addu'a don haka sujudar karshe sai su sa ta tai tsawo wannan laysa min as-sunnah baya cikin sunnar annabi Muhammad bal huwa mukhalifun lis-sunnah ya saba ma sunnar manzon Allah bal huwa min al-bid'a yana daga cikin bid'o'i wanda mutane sukan yi a cikin ma ibada don haka wannan bid'a tana da hadari bid'an da zaka yi ta a cikin sallah ba ma waje da sallah ba tana da hadari in ka duba irshadu saliki shafi na 123 me dalilin da yasa malamai suke cewa ka dade a wannan sujuda bid'a ne saboda wannan labari na Shaddad ibn al-Had yana cewa lokacin da manzon Allah ya gama sallah sahabbai sun mar tambaya domin sun ga sallar ta canza ba yanda aka saba ba ya rasulullah innaka sajadta baina dhuharaini salatika sajdatan atwaltaha ya rasulullah daga cikin sallar ka din nan kai wata sujudan da ka dade kaga ya nuna cewa annabi baya haka a ranan da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam wata sujuda sa tayi tsawo nan take suka yi martan baya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu dalili bare ma akwai hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim hadisin al-Bara' ibn Azib yana bada labarin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kanat salatu rasulillah sallar annabi ta kasance wa ruku'uhu da ruku'insa وإذا رفع رأسه من الركوع إذا منظم الله يدقو كنسا دقى ركوعي وسجوده دما سجود النبي وما بين السجدتين دقوم دقى ورد يكي زكان سجود بيو قريبا من السوائي سوى الله كتن ينا كسيزا مديدي إن جاء البراء بن عازب حديثي متفق عليه ينا صحيح البخاري ينا صحيح مسلم أوتى رواية البراء بن عازب يتي رمقت الصلاة مع محمد رمقت الصلاة مع محمد يتي نايل أكري دا سلر النبي محمد idan aka ce ramaqtu da larabci ana nufin anzuru nazaran tawilan na dauki lokaci mai tsawo ina nazarin sallar manzon Allah shine ramaqtu salatahu na dau lokaci mai tsawo ina la'akari da yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah yace fa wajadtu qiyamahu sai na tarasda tsayuwar annabi faraka'atahu ruku'in annabi i'tidalahu ba'da ruku'ihi daidaituwarsa bayan ya dago daga ruku'i fa sajdatahu sujudar da yake fa jilsatahu baina sajdatayn zaunawa da yake tsakanin sujuda biyu fa sajdatahu zaman da yake sujudar da yake sake yi fa jilsatahu ma baina taslim wal insiraf da zaman da yake yi a tsakanin sallama da kuma gama sallah qariban min as-sawa'i yana kusa ya zama daidai kaga kafin ya fada yace ramaqtu salata ma'a muhammadin nayi la'akari da yanda manzon Allah yake sallah wato wannan yana tabbatar maka sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ruku'in sa tsawon su daya ne sujudar ma tsawon daya ne akwai riwaya ta al-imam al-bukhari wanda shi wato al-bara ibn azib yake cewa ma khala al-qiyama wal-qu'uda in banda tsayuwa da kuma zaunawa da ake kafin ayi sallama zaman karshe yace in banda tsayuwar annabi wajen karatu kenan da kuma zaunawansa kafin ayi sallama to waɗannan su ne suka fi tsawo idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya sallah kaga dole za a karanta fatiha za a karanta sura to wannan ya fi tsawo akan ruku'i da sujuda haka kuma idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah zaunawan da yake na karshe ya fi tsawo hadisin al-bara ibn azib yana siffanta sallar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka yasa in ka duba fatawa islamiyya mujalladi na farko shafi na 258 sheikh abdullah ibn jibrin yana cewa la azkuru dalilan yufidu italata sajdatil akhira ni ban iya tuna wata hujja ta mutumin da yake dadewa a sujudan karshe bai iya tuna inda ma zai iya samun dalili daga sunnar manzon Allah wato babu da zaka tattaro hadisi da suke siffanta yadda manzon Allah yake sallah ba inda zaka samu hujja akan cewa sujudar karshe za a yi ta da tsawo fiye da saura wa inma fil ahadisi abinda zaka taras a cikin hadisai at taswiyatu baina arkanis salati a daidaita tsakanin rukunnai a daidaita tsakanin rukunnai gabubba na sallah a daidaita tsakanin su aw kaunuha qariba min as-sawa in ma ba su zama daidai ba to ya zama dai sun dan kusa su zama daidai din ibn al-usaym rahimahullahu ta'ala littafin fatawa nurun al-darbi yana cewa walakin hunaka mahallun lid-du'a'i ghayra sujudi sai dai akwai wurin addu'a in banda kuma sujuda akwai wajen addu'a banda sujuda wa huwa tashahhud bayan ka gama tahiyya mahallin addu'a ne idan ka gama tahiyya kana liman ko kana mamu ko kana sallar ka kai kadai idan mutun yayi tahiyya zaman karshe mahalli ne na addu'a saboda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da Abdullah ibn Mas'ud yanda ake yin tahiyya shine at-tashahhud hadisin yana sahihul bukhari abwabu sifati salati babu ma yutakhayyaru min ad-du'a ibada at-tashahhud wa laysa biwajibin hadisi na 800 annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da Abdullah ibn Mas'ud yanda ake tahiyya yana daya daga cikin lafuzan tahiyya bayan ya gama karantar da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma yatakhayyaru min ad-du'a a'jabahu ilayhi fayad'u mutun ya zabi addu'ar da yafi sha'awa ya gabatar kafin yayi sallama saboda haka ibn al-usaymi ne ce kaga hadisin abdullah ibn mas'ud yana nuna mana cewa zaman karshe ba laifi bane ya zamanto tafi tsawo saboda wannan addu'an da annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutun ya zaba summa yatakhayyaru min ad-du'a mutun ya zabi addu'a a'jabahu wanda ya sha'awarsa fayad'u kai addu'a kafin kai sallama don haka yasa ibn al-usaymi ne yace falyaj'al ad-du'a qalla aw kasura ba'd at-tashahhud al-akhir ya kamata musulmi ya saka addu'a koda kadanci kuma komai tsawanta ba laifi bane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai kimanta dadewar da zaka yi kafin kai sallama ba manzon Allah ya bada dama yace summa yatakhayyar min ad-du'a'i a'jabahu mutun ya zabi addu'an da yayi sha'awa to idan kai sha'awan doguwar addu'a matukar ba liman kake ba ba laifi bane idan kana liman shine za a iya cewa kana iya zama mai laifi saboda bayan ka akwai mabukata akwai marasa lafiya akwai masu damuwa amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai kimanta dadewar da za a yi wajen addu'a kafin ayi sallama ba wannan abu ne wanda ya kamata saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo alafazin umarni thumma yatakhayyaru min ad-du'a'i ثم يتخير من الدعاء عجبه إليه فيدعو يعني قبل أن يسلم كافي متن يسلم يا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يتي الدعاء وانا الدعاء متن يتكتن بالي في بني إن يأي تميسه ما بالي في بني الشيخ بدر الدين العيني ليه دقاء إن ودن دسك فسر صحيح البخاري Badruddin Al-Aini ya rasu hijira na da shekara 855 shekarunsa 579 da mutuwa rahimahullahu ta'ala ya yi sharhin sahihul bukhari a sharhin wannan hadisi da muka karanta hadisin bulughul maram labarin umama annabi sallallahu alaihi wasallam yana daukan umama alhali yana cikin sallah yana cikin umdatul qari sharh sahih al-bukhari mujallad nahud shafi'i 303 a babu wani malami da ya magana mai tsawon gaske game da wannan hadisi kamar al-allama badruddin al-aini min sharh sahih al-bukhari a cikin umdatul qari yana cewa takallama an-nasu fi hukmi hadha al-hadith mutane sun yi maganganu game da hukuncin wannan hadisi na abu katada annabi sallallahu alaihi wasallam yana daukan umama ya dora ta a wuyansa alhali yana salla al-imam an-nawawi yace haza ya dullu li mazhab ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala wa man wafaqahu al-imam ash-shafi'i da wasu malamai da suke tafiya akan fahimtar sa suna cewa yajuzu hamlu sabiyyi wa subya an samu hujja da take nuna babu laifi mutum ya dauki yaro ko yarinya wa ghairi imamin al-haywan tahir kai koda dabba ce mai tsarki ka dauki kyanwa misali ka rungume kana sallah wannan ba laifi bane fi salatil fardhi wa salatil nafli sallar farilla ko sallar nafila ba laifi bane wa yajuzu zalika lil imami wal ma'mumi wal munfaridi liman ne yana iya zuwa da kyanwa masallaci ana ikama yana rungume da kyanwa kuma ba mai cewa dan me lokacin da aka yi sallah babu mai tsangwamarsa saboda an samu hujja wanda shine fahimtar al-Imam Shafi'i da malamai da yawa saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi babu tawilin da zaka yi ma wannan hadisi duk tawilin da kai masa to zaka taras bai dace da mahallin ba Badruddin al-Aini yace mazhaba ta al-Imam Abu Hanifa kamar yanda bayani yazo cikin al-Bada'i'u Sana'i suna cewa mislu haza aidan fi zamanina la yukrahu liwahidin minna law fa'ala zalika inda alhaja wannan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam aka dauki yaro ana sallah to ko a zamanin mu ana haka idan dai akwai bukata idan akwai bukata wato suna ganin kamar akwai dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yana dauke da umama amma biduni haja fa makruhi in babu bukata to makruhi ne a mazhabar ta al-Imam Abu Hanifa in ka dawo mazhabar al-Imam Malik a mazhabar sa ne akai tawilin hadisin daukan umama din nan tawili mai yawan gaske cewa akwai na farko fahimtar cewa inna zalika kana min rasulillahi fi salatin nafila akwai masu cewa wannan sallan nafila ce ba sallan farilla bane sallan nafila ce ba sallan farilla bane saboda haka a sallan nafila kana iya wasa kenan ko a sallan farilla kuma ka tsaya sosai al-Imam an-Nawawi ya ce wa hadha at-ta'wilu fasid wannan tawilin fassara wannan hadisin da wannan fahimta fasidun ta'wilun fasidun fassara ce wanda ba ta da ma'ana fasara ce mara ma'ana meye dalili lianna qawluhu saboda shi Abu Qatada da ya rawaito hadisin nan yace ya ummun nasa naga annabi yana limantar mutane to kaga magana cewa sallan nafila ba ma dalilin sa sarihun aw kasarihi fi annahu kana fil fariida sannan kuma badr jin al aini yace wa li anna al galib fi imamati rasulillah in ka dubi tarihin manzon Allah gaba daya akasari in ka ji an ce manzon Allah yayi limanci fil fara'id duna nawafil sallan farilla ce ba nafila ba akasari wannan shine tarihi abin da yazo a tarihin manzon Allah a riwaya ta al imam abu daud hadisin yana da rauni hadisin 919 a da'if sunan abi daud Abu Qatada al-Ansari yana cewa bainama nahnu nantadhiru Rasulullah lokacin da muke jiran annabi ya taho li salati mana sallah sallar azhar ko la asar wa qad da'ahu Bilal li salati an kira sallah Bilal ya shiga gida ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam don haka muna nan masallaci muna jira id kharaja ilaina sai ga manzon Allah ya fito wa umamatu bintu abil as bintu ibnatihi ala unuqihi ga umama tana wuyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qama rasulullah fi musallahu sai manzon Allah ya tsaya a wurin sallar sa wa kumna khalfahu muka tsaya mu kuma a bayan sa wa hiya fi makani allati fihi hiya fihi tana nan a wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam har akai iqama tana nan a wuyan manzon Allah fa kabbara manzon Allah ya kabbara fa kabbarna sai muka yi kabbara qala yace hatta iza arada rasulullahi an yarka'a sai da manzon Allah ya nufin zai ruku'i to yarinya tana wuyan sa akhazaha fa wada'aha sai ya kamata sai ya aje ta a kasa thumma raka'a sannan ya ruku'i wa sajada kuma ya sujuda hatta iza faraga min sujudihi sai da ya gama sujudarsa thumma aqama sai ya miƙe lokacin da zai miƙe a kasaha sai ya dauke ta farar da hafi makaniha ya mayar da ita a wuyan sa fa ma zala rasulullahi yasna'u bi hazalika manzon Allah bai gushe ba haka yake tayi fi kulli raka'ati a kowace raka'a hatta faraga min salati sai da ya gama sallah don haka al-imamu nawawi yace hadisin abu katada ya warware dukkan wata matsala da wani zai iya tambaya in kace sallan nafila Abu Qatada al-Ansari ya riga ya faɗa manzon Allah ya musu limanci idan kace a gida ne ya faɗa cewa a masallaci sahabbai na jira to ɗaya daga cikin tawili da mazhabar al-Imam Malik suke yi take yi shine cewar wannan hadisin an shafe shi an daina aiki da shi nan ma al-Imam an-Nawawi ya yi martani a kai ya ce wa kadurudda haza bi anna qawluhu Abdullah bin Mas'ud akwai hadisin Abdullah bin Mas'ud wanda mun karanta a baya Abdullah bin Mas'ud ya ce kunna nusallimu ala rasulillahi nabi wa huwa fi salati da a farkon musulunci mukan yi sallama ga annabi alhali yana cikin sallah fa yarudda alaina ya mayar mana da sallama mu da kenan hadisin yana sahihul bukhari da sahihul muslim a farkon musulunci idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah kai masa sallama zai amsa to ana nan falamma raja'na min indin najashi lokacin da muka dawo daga hijiran habasha mun dawo daga hijira da muka yi zuwa habasha sallamna alaihi sai muka yi masa sallama falam yarudda alaina bi mayar mana ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallan sai ya ce inna fi salati shugula ita sallah cikin ta akwai dawainiya mai dauki hankali ba sai an kawo wani bakon aiki ba don haka al-Imam an-Nawawi ya ce kana qabla badrin qudumu Abdullah bin Mas'ud idan mazhabar malikiya tana cewa an shafe aiki da hadisin Abu Qatada wanda ya zo a bulugul maram to hadisin Abdullah bin Mas'ud din nan yana tabbatar da ba haka bane domin dawowan su Abdullah bin Mas'ud daga Habasha ya kasance ne kafin ayyakin Badar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka dawo daga Habasha suka taras da manzon Allah a Madina amma ita Zainab fa, Zainab annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a dawo da ita daga Makka saboda mijinta bai musulunta ba a wannan lokaci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a dawo da Zainab daga Makka, kudumu Zainab wa bintuha ila al-Madina kana ba'da zalika, bayan Badar ne aka yi wannan. Saboda haka kaga ya nuna kenan maganar Abdullah ibn Mas'ud yana nuna cewa tun kafin a tafi hijira ya kasance Annabi sallallahu alaihi wasallam ake masallama a sallah, amma da aka dawo bayan hijiran Habasha ya kasance Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan. Domin in kana la'akari da cewa wannan hadisi inna fi salati la shugula, shi da yake iya goge daukar wani ana sallah, to sai zama labarin sa ya gabaci ma ita labarin zuwan Zainab Madina da kuma yarta din. Akwai tawili na uku wanda al-Imam Malik ya yi ma hadisin kamar yanda ya zo cikin hujjoji, anna zalika kana lil darura, cewa ai larura ce ta sa annabi yake daukan yarinya, larura ce, in ba larura ba ba dalilin da zai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wannan yarinya ana sallah. Yace wadda a ba'dul malikiyya annahu khasun bin nabi, sannan kuma wasu suna cewa wannan khususiyya ce ta annabi kamar yanda al-qadi Iyad ya faɗa. Duk wannan tawili ake ma hadisin yanda za a kauda shi kada a yi aiki da shi. Al-Imam an-Nawawi yace wa kullu hazihi da'awi, duka wannan da'awa da aka yi batilatun wa marduda, dukkan su babu wanda yake da inganci, kuma kowannen su ana mayar da shi ba a aiki da shi. فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها, babu dalilin da yake tabbatar da cewa khususiyya ce ga manzon Allah ya salla yana dauke da yarinya, babu wannan dalili. Yace balil hadithu sahihun sarihun fi jawaz zalika, wannan hadisi ingantacce yana bayyana mana karara halal ne ayi salla ana dauke da yarinya. Walaysa fihi ma yukhalifu qawaid ash-shar'i, kuma babu abin da ya saba ma ka'ida na shari'a saboda an dauki yarinya ana sallah. Li'anna al-adami ya tahiru, saboda dan adam yana da tsarki. Idan aka ce yaro yana da najasa a cikinsa, wa anna ma fi jawfihi min an-najasa ma'fuun anhu likaunihi fi ma'idatihi, najasar tana cikinsa ne bata fito waje ba. Wa siyabul atfali wa ajsaduhum ala tahara, jikin yara da kayansu yana da tsarki, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa hattara. Idan akwai najasa a jikin yarinyan ba zai dauke ta ba, manzon Allah ya fi kowa hattara. Ana sallah ne ya zama a takalmin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai najasa, Allah ya turo mala'ika ya sanar da shi ya cire wannan takalma kafin a gama sallah. To bare kuma a ce umama ce ya zama a jikinta akwai najasa, babu shakka Allah zai sanar da manzon Allah. Ka duba sharhu sahihi Muslim, ne yana sharhin hadisin Abu Qatada al-Ansari a mujallad nabi shafi na 307. Don haka Badruddin al-Aini bayan yayi bayanin masabar al-Imam Shafi'i, masabar al-Imam Abu Hanifa da masabar al-Imam Malik, wanda nan ne aka fi samu matsala game da sallah ana daukan yaro, wanda yana cikin dalilai da suka sa al-Imam Malik ya tsananta game da zuwa da yaro masallaci. Yaro idan yayi wayo ana iya zuwa da shi masallaci, in bai yi wayo ba a zuwa da shi masallaci. In ka duba al-mudawwana ina nan rubuce, to sai ya dawo kan masaba ta al-Imam Ahmad bin Hanbal. An tambaye al-Imam Ahmad aya akhuzu ar-rajulu waladahu wa huwa yusalli, mutun yana iya daukan yaron sa yana sallah? Kala sai al-Imam Ahmad yace na'am kware kuwa, ga hadisin Abu Qatada, inji al-Imam Ahmad bin Hanbal, ga hadisin Abu Qatada ya inganta, manzon Allah yayi sallah yana dauke da Umama, yayi sallah yana dauke da Al-Hasan ko Al-Husayn. Al-Imam Abu Sulaiman al-Khattabi yana cewa inna hadha al-fi'la yushbihu an yakuna min ghairi ta'ammudin, tawilin da yayi hadisin yana cewa akwai alamar ba da gangan bane Annabi sallallahu alaihi wasallam yake daukan yarinyan, wato larura ce. فحملها في صلاتي لكونها قد تتعلق به, لوكacin sallah yayi yarinya ta ki sake annabi, shi yasa manzon Allah ya salla da ita. Fa idza qama baqiyat ma'ahu, al-Imam an-Nawawi yace la wala yatawahhamu annahu hamalaha wa wada'aha marratan ba'da ukhra, yace hadha kalamul khattabi rahimahullahu wa huwa batilun, cewa umama ta makale wa annabi shi yasa yayi sallah da ita, wannan ma ba hujja bace, da'awa mujarrada. Wa mimma yarudduha, abinda ke nuna cewa ba makale wa annabi tayi ba, saboda Abu Qatada yace fa iza qama hamalaha, idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai mike sai ya dauke ta. Sannan yace fa iza rafa'a min as-sujudi a'adaha, idan ya dago kansa daga sujuda ya maida ita. A riwaya ta al-Imam Muslim, kharaja alaina hamilan umamata, annabi ya fito daga gida yana dauke da umama a wuyarsa, ashe kaga shine ya dauko ta ba ita take makale da shi ba. To zakara al-hadith, don haka cewa kamar yanda al-Imam al-Khattabi yake cewa akwai qabiyatul khabisa, lokacin da manzon Allah yake sallah akan wata darduma ta dauki hankalinsa, saboda haka manzon Allah yace a mayar da wannan darduma a kawo masa wata, sai yace to bare kuma mutun ya dauki yarinya yana sallah, ai kaga za ta shagaltar da zuciyarsa. Shine al-Imam an-Nawawi yace akwai bambanci tsakanin mas'ala ta darduma da kuma daukan yarinya ana sallah. Hamlu umama la nusallim annahu yushghilu al-qalba, ba zai shagaltar da zuciyar mutun ba. Wa in shagalahu fa yatarattabu alayhi fawaid, koda ya shagaltar da zuciyar mai sallah akwai fa'ida gurin. Fa sawabu allazi la ma'dila anhu, don haka al-Imam an-Nawawi yace gaskiyar magana game da hadisin nan na Abu Qatada, anna al-hadisa kana li bayanil jawazi wa tanbihi ala hadhihi al-fawaid, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da umama saboda ya nuna wa sahabbai halal ne. Fa huwa jaizun lana wa shar'un mustamirrun lil muslimina ila yawmiddin, don haka shari'a ce ga musulmai har zuwa tashin kiyama, har zuwa tashin kiyama, don haka ba khususiya bace ga annabi sallallahu alaihi wasallam. In ka duba sharh sahih muslim juz'i na biyu shafi na 307 da littafin sharhi na sahih al-bukhari umdatul qari littafin al-sheikh badruddin al-aini, ya kawo bayanin wani malami da ake kiransa Tajuddin Umar bin Ali al-Fakihani, yana daga cikin manyan malaman hadisi na farko shekarasa 700 da rasuwa yanzu. Al-Fakihani ya ce kana sirru fi hamli umama, akwai hikimar da ta sa manzon Allah ya yi sallah da umama a wuyarsa. Sirrin wannan shine daf'an lima kanat al-arab ta'alafuhu min karahatil banati wa hamlihinna, saboda larabawa sun dade da wata al'ada suna kyamar yamace, ba a son ma a samu cikin yamace, binne yaya mata suke, saboda haka sai annabi ya saba ma larabawan ya nuna ma duniya shi kuma son yaya mata yake. Wa khalafahum fi zalika hatta fi salati lil mubalagati fi raq'ihim, shine manzon Allah ya saba musu har ma ta sallarsa yana sallah yana dauke da yarinya, kaga kenan yana nuna musu shi yana tsananin son yamace koda ibada ce bai san rabuwa da ita. Wal bayanu bil fi'l kad yakunu aqwa min al qawli, sau da yawa aikin mutum yafi tasiri akan maganarsa, aikin mutum yafi tasiri akan maganarsa. Sallar da annabi yayi da umama sai ya yado a duniya fiye da maganarsa akan cewa hakan da suke yi ba kyau. Da idan aka ce ga annabi yana tsananin son yarinya har ma bai barinta in zai yi sallah, kaga wannan ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba musu. Daga cikin fa'idojin wannan hadisi, abinda hadisi ne yake karantar da mu, jawazu idkhali sigari fil masajid, ba laifi bane a shigo da yara cikin masallatai, ba laifi bane a shigo da yara cikin masallatai. Wannan hadisi na Abu Qatada yana karantar da mu wannan, inji Al-Hafiz Al-Aini a cikin Umdatul Qari, ba ma yara maza ba, tunda ita umama ya mace ce, kaga ya nuna ba laifi bane dan an shigo da ya mace cikin masallaci. In ka duba littafin da ake kira Al-Masajid fil Islam shafi 153, to sai dai ba wai shigo da yaran ba, sai mu dubi kuma yanda annabi ya shigo da yaran. Lokacin da manzon Allah ya shigo da umama, idan yayi sujuda ya dago sai ya sake daukan ta ya mayar wuya. Kai haka kake, in ka shigo da yaro masallaci kana rike da hannunsa, sau da yawa tura yaran muke masallaci su suna gida mata su tura yara masallaci su zo su yi ta ihu ko ka zo da yaro dan karami masallaci kai kana bangon kudushi yana arewa ya je gaban wani ya hana shi sujuda shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam yana rike da yarinyar da yana sallan yana kulawa da ita wanda shi ya kamata a ce mun yi in ka zo da yaro masallaci to ya zama yana gefanka da zaran zai yi wani abu ka rike shi saboda in baka yi haka ba karshen ta ya katse ya damu wasu ta wajen sallan tunda ba hankali ne shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga ta ya sa a wuya ya ci gaba da sallah saboda me in ya kyale ta yarinya ce za ta iya tafiya cikin masallacin ta damu mutane amma manzon Allah yana rike da ita wannan shine abin da ya kamata a ce mun yi ba wai mu ta turo ƴaƴanmu masallaci alhali mu ba mu nan ba yara ne kanana waɗanda ba su da hankula in babu babban mutum a kusa da su suna iya wani abu mara kyau suna iya ihu da sauransu ya zama masallacin wani ma na kyamata tafiya saboda me saboda babu tsaro game da yanda yara suke yi don haka ba wai mu tura ƴaƴanmu masallaci muna gida ba wannan ba shine sunna ba sunnar ita ce ka zo da yaron masallaci kuma kana rike da shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi cikin duka hadisan da suka yi magana akan sallar da yayi da jikokinsa ka'ida ne ka kula da yaro idan ka zo da shi masallaci wannan shine abin da yazo a sunnar annabi amma a hana shigo da yaro masallaci wannan ba shakka ba daidai bane duk wani hadisin da yayi magana cewa kar a bar yara su shiga masallaci wannan hadisi bai inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba duba irwaul galil mujallad na 7 shafin 364 da kuma al maqasidul hasana hadisi na 372 sannan hadisin yana karantar da mu kamar da muka ce ba laifi bane mutun yayi sallah yana dauke da yaro ko yana dauke da wata dabba wanda shine abin da malamai suke faɗa kuma wannan yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da girman kai wa shufqatuhu ala sigar wa ikramuhu lahum wa liwalidayhi manzo Allah yakan tausaya ma yara yana daraja yara haka kuma yana daraja iyayensu daga cikin dalilai da suke nuna cewar motsi mara yawa a sallah baya bata sallan akwai hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wanda Ibn Hajar bai kawo shi a cikin Bulughul Maram ba yana sunan Abi Dawud sunan Nasa'i sunan Tirmidhi hadisi ne hasanun in ka duba sahihu sunan Abi Dawud hadisi ne 815 da kuma sahihu sunan Nasa'i Tirmidhi hadisi ne 601 Aisha Allah ya kara mata yarda tana cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance yusalli yana yin sallah a cikin gida yana sallah a gida a gidanta wata riwaya ta ce taqawwu'an sallar ta nafila ce ba ta farilla ba ce wal babu alal qibla kofan dakin ta yana saitin al qibla kofan dakin Aisha wal babu alaihi mughlaqun sannan ya kulla kofan yana ciki yana sallah kofan na al qibla tace fajitu sai na taho fastaftahtu sai na nemi a bude neman a bude shine misali ta buga kofan ko ta tura lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da zuwanta fa masha sai ya taka zuwa kofan fa fataha li tace sai ya bude min kofa wata riwayar tace fa masha an yaminihi aw an yasarihi yayi tafiya ta damansa ko ta hagunsa summa raja'a ila musallahu sannan ya koma wurin sallarsa Urwatu bin Zubair dan yana cikin hadisin da ya ruwaito yana cewa innal baba kana fi ittijahi al-qibla kofan dakin Aisha Allah ya kara mata yarda yana fuskantar al-qibla wannan yana nuna cewa annabi yayi motsi yana sallah don har ma ya kai ga tafiya yayi tafiya ya tafi ya bude kofa Aisha ta shigo ya dawo in ka duba Zadul Ma'ad na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya duk wadannan hadisai ya tattara su a mujallal na farkon shafin 256 yana cewa wa kana yusalli annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah faja'at hujariyatani min bani Abdul Muttalib sai ga wasu yara ƴan mata guda biyu sun taho suna fada ga tattalata fa akhazahuma bi yadayhi annabi ya kama su da hannuwansa guda biyu ya kama wannan ya kama wannan فنزعت ايدهما من الاخرى يا رباس وهو في صلاه كما ينا cikin sallah bai bar sallan ba ba wani lafazin hadisin al-Imam Ahmad ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya tafi inda suke fadan ya raba su ba yace fa akhazata bi rakbatayn nabiy sun taho saboda dambin da suke wannan nabin wannan suka zo suka kama kafafun annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana sallah fa naza'a bainahuma sai ya kama wannan da wannan ya raba tsakaninsu da hannuwansa aw farraqa bainahuma wa lam yansarif bai yi sallama ba ya ci gaba da sallarsa wannan duka yana nuna maka motsi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a cikin sallah kuma ishara da take nuna cewa don an yi irin sa sallar ba ta bace ba wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu hurairah yace manzon Allah ya ce uqtulul aswadain fi salati ku kashe bakake biyu a cikin sallah ku kashe bakake biyu a cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wadannan bakake guda biyu abinda yake nufi alhayyata maciji wal aqrab da kuma kunama akhrajahu al-arba'a malamai hudu suka fitar da wannan hadisi wato al-imam abu daud yana kitabu salati babu tafrigi abwab ar-ruku'i was-sujud da kuma babu al-amal fi salati hadisi 921 da kuma al-imam an-nasa'i yana as-sunan al-kubra kitabu sahawi babu qatl al-hayya wal-aqrab hadisi 2202 da ibnu majah yana kitabu ikamati salati babu ma jaa fi qatl al-hayyati wal-aqrab fi salati hadisi 2245 yana musnad al-imam ahmad yana sunan at-tirmizi kitabu salati abwab al-azan hadisi 390 dama idan yace al-arba'a yana nufin al-imam abu daud al-imam at-tirmizi al-imam ibn majah al-imam an-nasa'i to bare ma akwai al-imam ahmad a ciki don haka ya kamata a ce akhrajahu al-khamsa bisa tsarin shi kansa ibnu hajar din domin idan yace akhrajahu al-khamsa akwai al-imam ahmad a ciki yace wa sahahahu ibnu hibban kuma ibnu hibban ya inganta wannan hadisin idan ka duba sahihu ibnu hibban kitabu salati babu ma yukrahu lil musalli wa ma la yukrahu hadisi na 2352 ibn hibban yace hadisin nan na abu huraira ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka ibn khuzaima shi ma ya inganta wannan hadisi a cikin sahihu ibn khuzaima hadisi 869 al-imam al-hakim shi ma ya inganta wannan hadisi a cikin al-mustadrak hadisi 939 haka ma muhammad nasiruddin al-albani yana sahihu al-jami' as-saghir hadisi na 2147 wannan hadisin ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yace uqtulul aswadain fi salati ku kashe bakake biyun nan a cikin sallah maciji da kudama al-imam at-tirmizi bayan ya kawo hadisin a cikin sunan at-tirmizi yace hadisu abi huraira hadisun hasanun sahihun sai yace wa fil babi ba abu huraira ne kada ya ruwaito hadisin nan ba akwai abdullah ibn abbas akwai abu rafi'in والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ان سامو روايه عبد الله بن عباس ان سامو روايه تا ابو رافع كما صحابان النبي سنا ايكي ده wannan hadisi na abu huraira وغيره ده ما wasu malamai wato tabi'ai kenan وبه يقول احمد واسحاق ابنده الامام احمد yake fada kenan daidai ne mutum ya kashe kunama yana cikin sallah ko ya kashe maciji yana sallah da ishaq bin rahawai wa kariha ba'd ahli al-ilm qatl al-hayyah wal-aqrab fi salati wasu malamai sun kyamaci mutum ya kashe kunama alhali yana cikin sallah ko maciji daga cikin su akwai ibrahim an-nakhai sai al-imam at-tirmidhi yace wal qawl al-awwal asahhu cewa halal ne a kashe wannan shine mafi inganci saboda hadisin ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi umarni uqtulu ku kashe wadannan bakake guda biyu ku kashe maciji ku kashe kunama saboda haka ya nuna halal ne in ka duba lisanul arab litafi ibn manzur lisanul arab a mujallal na 7 shafi 295 yace al-aswad asali da larabci idan aka ce al-aswad العظيم من الحيات wani babban maciji ne ake kiran sa al-aswad abin da yasa larabawa suke kiran sa al-aswad wa fihi sawadun saboda yana da launin baki bakin maciji wanda ake samu a can kasashen larabawa wato shine ake kira al-aswad jam'un sa aswadatun asawidu da asawidu galaba galabatul asma amma saboda rinjaya irin na suna sai ya hau kan kowane maciji amma asali wani maciji ne nau'i guda wanda ake kiransa al-aswad akwai malamin da ake kiransa shamirun yana cewa al-aswadu akhbasul hayati daga cikin macizai wannan maciji da ake kiransa al-aswad shine mafi muni wa a'zamuha kuma shi yafi girma wa ankaha kuma shi yafi ta'adi yafi ta'adi wato sanad larabawa وهي من الصفه الغالبه حتى استعمل استعمال الاسماء وجمع جمعها وليس شيء من الحيات اجرا منه يدا تشوا باب مجيجين ده يفي تاجي فيه ده wannan al-aswad din وربما اعرب الرفقه يدا تشوا مجيجين nan guda daya yana iya tare ayarin jama'a ayari ba mutun guda ba yana iya tare ayarin jama'a ya halaka su to sai aka rinjayar da wannan suna akan kowane maciji sai aka rinjayar da wannan suna na al-aswad akan kowane maciji amma asali wani maciji ne nau'i guda wanda ake kiran sa al-aswad larabawa suna da haka saboda haka ba ma maciji ba duk wani abu mai ta'adi sai aka rinjayar da haka kamar misali kunama shi ma sai aka ce mai al-aswad wanda larabawa suna da wannan kamar misali sukan ce ma al-aswadani sai a ce ruwa da dabino al-aswadani bakake biyu alhali asali idan aka ce al-aswad ana nufin at-tamru duna al-ma'i banda ruwa wato dabino kadai ake kiran sa al-aswad wane ya dauki wata guda a gidansa babu komai sai bakake biyu wato bakake biyu shine ruwa da dabino asali da larabci idan aka ce al-aswad dabinon kadai ne to amma ba yiwa ka ci dabino sai ka hada da ruwa to tunda kana hadawa da ruwa idan aka ce gidanka ba dabino sai a ce ba ma ruwa sai a ce yayi wata gidansa babu bakake biyu ina ga ko da Hausa akan ce bakin ruwa ko alhali launin sa ba baki bane wato abin yana da alaka da tarihin musulunci domin al'ada ce ta larabawa su suke kiran dabino al-aswad baki asali ana kiran dabino baki dabino ana kiransa baki kuma hatta kana duba dabino zaka ga launin sa akasari bakake ne zaka taras da baki to saboda abincin larabawa kenan kuma bai yiwuwa ka ci dabino sai ka hada da ruwa saboda haka larabawa sai suka rinjayar da ruwan ya samu rinjaya akan sunan dabino amma asali sunan na dabino ne al-aswad kamar yanda maciji shine asali sunansa al-aswad amma saboda kunama yana ta'aji sai aka hada su wato sai shi ma sunan al-aswad hau kansa shi yasa manzon Allah yace al-aswadaini alhali al-aswad guda ne shine macijin to idan aka ce al-aswadan akan ce maciji da kunama idan aka ce al-aswadan akan ce ruwa da dabino wa huwa al-galiba ala tamrin madina game da mutumin da ke madina in ya akasarin dabinan madina bakake ne akasari ka duba lisanul arab sai ce fa ubifal ma'u ilayhi wa nu'ita jami'an bina'atin wahidin ittiba'an sai aka ba ma ruwa sunan dabino din wal arabu taf'alu zalika larabawa suna da wannan al'ada fi shay'ain idan abubuwa guda biyu suna tare a koda yaushe yustahabani yusammayani ma'an bil ismi al ashhar minhuma sai a dubi sunan da yafi shahara sai a ba mu biyun gaba daya kamar misali in kana karanta tarihi za a ce maka al-umarani tarihin umarani za ka dauka umar guda biyu ana nufin sayyidina abubakar da umar saboda tare suke a koda yaushe amma sai aka rinjayar da sayyidina abubakar ga umar sai a ce umarai guda biyu wato ana nufin sayyidina abubakar da umar kuma larabawa sukan ce al-qamarani wata guda biyu alhali ba watannin ake nufi ana nufin rana da wata amma sai ranar ta samu rinjaya akan sunan wata din haka in ka duba tuhfatul ahwazi sharhin sunan at-tirmidhi a mujallad na biyu shafi na 334 yana cewa tasmiyatul aqrabi wal hayyati bil aswadaini, da aka kira maciji da kunama da sunan bakake, min babit taglib, yana karkashin babi na rinjayar da suna akan wani ko da ba sunan shi bane, sai a rinjayar da sunan akansa. Asali maciji ke da sunan al-aswad, amma aka rinjayar da sunan maciji akan kunama. Wala yusamma bil aswad fil asli illa al-hayya, asali ba a kiran wata halitta da al-aswad sai dai maciji. To akwai hadisin sayyidina Ali, Allah ya kara masa yarda, wanda yake bayanin dalili da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan umarni. Yana cewa baina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin yusalli, a wani dare cikin wani dare manzon Allah yana sallah. Fa wada'a yadahu 'ala al-ardh, sai ya dora hannunsa a ƙasa. Fala dagathu aqrabun, ashe kan kunama ne, kunaman nan sai ta harbe shi. Fanawalaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi na'lihi faqatalaha, manzon Allah ya jawo takalmin sa ya kashe ta. Falamman sarfa, lokacin da ya juya ya gama sallah, sai ya ce la'anallahu al-aqrab, Allah ya tsine maka kudama. Ma tada'u musalliyan, ba ta kyale har mai sallah, wala gairahu ko wani, aw nabiyan ko annabin Allah, wa gairahu ko wani, ba ta bar kowa ba. Summa da'a bi milhi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo mar gishiri, wa ma'in, da ruwa, da aka kawo ruwa da gishiri. Faja'alahu fi ma'in, sai ya hada su, ya zuba gishirin a cikin ruwa ya kada. Ja'ala yasubbuhu ala usbuhi, yana zuba ruwan akan yatsarsa. Haisu ladagathu, a wurin da kunamar ta harbe shi. Wa yamsahuha, yana shafa gurin, sannan bakinsa yana karanta falaki da nasi, bakinsa yana karanta falaki da nasi. Wannan hadisin al-Imam al-Baihaqi ya kawo shi a Shu'abul Iman, al-Imam al-Tabrani da kitabuhu al-Awsat was-Saghir da Ibn Marduwai, haka nan al-Imam Abu Nu'aym fi kitabihi at-Tibb. Isnadin hadisin yana da kyau, in ka duba silsilatu sahiha, hadisi na 548. Wannan hadisin yana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da magani, amma bai dogara da maganin ba, sai dai hada da zikirin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda shine abin da muka bari. Sau da yawa zaka ga mutum in yana shan maganin bature kuma na gargajiya, ba ruwansa da zikiri, sai ya gagara, sannan sai a ce to a nemo malami ya sauke Qur'ani. Shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai dogara da maganin ba, ya hada da zikirin Allah. Wato lokacin da kake amfani da magani, to kuma kar ka bar neman tsarin Allah subhanahu wataala, domin manzon Allah yana cewa falaki da nasi din nan ba a saukar da sura da mai neman tsarin Allah zai samu tsaro fiye da su ba. In dai neman tsaro kake, to babu abinda za ka rike a cikin Alkur'ani ka samu tsaron Allah fiye da falaki da nasi, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi yana karantawa, yana shafa wurin. Wannan ya gwada maka cewa karanta aya ta Alkur'ani saboda wani rashin lafiya, shi mara lafiya ba a karanta maka ba, kai ka karanta shi, imma a ruwa ka shafa ko kuwa ka yi wanka, bai saba ma sunnar manzon Allah ba. In ka duba ahkamur ruqa wat tama'im, a karanta a ruwan ka yi wanka da shi ko ka sha, wannan duk ba bid'a bace, bai saba ma sunna ba. Akwai hadisin Aisha, Allah ya kara mata yarda, ita kuma tana cewa ladagatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqrabun, kunama ce ta harbi manzon Allah. Wa huwa fi salati, yana cikin sallah, kamar yadda sayyidina Ali ya bada labari, Aisha ta bada labari, Allah ya kara mata yarda, tana cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah, sai ya ce la'anallahu al-aqrab, Allah ya tsine maka kunama. Ma tada'u al-musalliya, ba ta barin mai sallah wa ghayra al-musalli, da wanda ma baya sallah. Uqtuluha fil hill wal haram, manzon Allah ya ce ku kashe kunama inda duk kuka gani, ko da cikin harami ne. Saboda haka kunama tana cikin halittun da an halatta wa mutumin da ya shiga harami na aikin haji, ko kuwa ka shiga kasar Makka, ka shiga iyakoki na haramin Makka, ba laifi don ka kashe kunama da maciji. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan. hadisin ibn majah da kuma al-imam at-tirmidhi akwai riwayar abu huraira har yanzu kamar sayyidina ali aisha abu huraira in ka duba silsilatu sahiha hadisin 547 wadannan hadisai guda biyu ga hadisin sayyidina ali ga hadisin aisha Allah ya kara musu yarda suna nuna mana babu laifi dan mutun ya la'anci wata dabba mai cutarwa zuma ta harbe ka sai ka la'ance ta misali ko kunama ta harbe ka ka la'ance ta malamai suna cewa ba laifi bane saboda me la'antar da manzon Allah ya yi ma kunama saboda cutar da shine da tayi don haka la'antar halitta mai cutarwa baya zama laifi sannan kuma yana nuna halal ne a kashe kunama ana sallah ba ma kuma sallar kadai ba ko da a ce a kasar Makka ne halal ne a kashe kunama wannan ita ce mazhabar duk malaman sunna sun yarda da wannan saboda hadisan suna da yawa kuma ba a samu wani hadisi wanda yake karo da su ba mazhabar al-imam Abu Hanifa kenan yana cikin Bada'i'u Sana'i mujallad na biyu shafin 351 mazhabar al-imam Malik in ka duba al-khulasatul fiqhiyya مجلد نفر كون شافي نتمانين دا مصحبة تا الإمام الشافعي يند يزوى كتاب المجموعنا الإمام النووي مجلد نفر شافي نتسئين دا بيو دا كما مقن المحتاج مجلد نوك شافي نتلاتين دا دا حكا مصحبة تا الإمام أحمد بن حنبل كما يند يزوى كشاف القناع مجلد نوك شافي نتلاتين دا دا ابن المنذر لتاف انساء الأوسط في السنن والإجماع والإختلاف yana cewa duk malaman sunna sun halatta kashe kunama ko maciji ko cin naka ba wai maciji da annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-aswadaini ba wai ya tsaya kan maciji da kunama balla duk wani abu mai cutarwa kana iya kashe shi kana cikin sallah cin naka ta cije ka ka kashe kana sallah wannan ba laifi bane maciji ya cije ka ka kashe kana sallah ko rina ta harbe ka kamar yadda al-imam al-khattabi ya faɗa ita ma ka buge ka kashe ba laifi bane wannan malaman sunna gaba ɗaya sun yi ittifaqi akai in ka duba al-awsat fi sunan wal ijma wal ikhtilaf li tami ibn al-munzir mujallad na bako shafin 270 da subul salam li tami al-imam as-sanani sharh bulugh al-maram mujallad na farko shafin 492 da nail al-awtar na al-imam ash-shawkani mujallad na biyu shafin 390 wannan haka zaka tarasu wato wannan hadisi da yake magana akan kashe maciji da kunama ana sallah babu matsala a kansa wannan ittifaqan malaman sunna sun daidaito akan fahimtar sa litafin al-mughni na ibnu qudama kitabus salati babul iqama wa salatul jamaa faslun al-amalu al-yasir fi salati akwai inda ibnu qudama ya ware babi yana magana akan aiki kadan ka aika yi wani aiki wanda bai danganci aikin sallah ba a cikin sallah ka aikata wani abu aikin ya zama kadan sai yayi babi akai yana mujallad na biyu shafi na 43 yace wala ba'sa bil amali al-yasiri babu laifi game da aiki dan kadan fi salati wanda mutun yayi shi yana cikin sallah lil hajati saboda bukata al-imam ahmad yace la ba'sa an yahmila ar-rajulu waladahu fi salati al-farida babu laifi mutun ya dauki dan sa ya awiya alhali kuma yana cikin sallan farilla li hadisi abi qatada saboda hadisin abu qatada al-ansari ga kuma hadisin muka karanta na aisha annaha staftahat al-bab aisha ta nemi annabi ya bude mata kofa fa mashan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka wa huwa fi salati yana cikin sallah din hatta fataha laha har dai ya bude mata wannan kofa wa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi qatl al-aswadain fi salati sannan ga hadisin da muka karanta annabi yayi umarni a kashe maciji da kunama alhali ana cikin sallah don haka ibnu qudama yace fa idara al-aqraba idan yaga kunama khata ilaiha sai ya taka zuwa inda take wa akhadha an-na'ala ya sunkuya ya dauki takalmi wa qatalaha ya kashe wa radda an-na'ala ila mawdihi ya koma inda ya dauko takalman ya aje idan yayi haka ya dawo inda yake sallah ya tsaya kuma ya ci gaba sallar sa ba ta baci ba saboda manzon Allah ya yi izini li annabna umar nazara ila risha abdullahi bin umar ya hangi gashin tsuntsu yana cikin sallah fa hasibaha aqraban yayi tamanin kunama ne fa darabaha bi na'lihi ya dauki takalmi ya bugi wannan gashin sai ya gane cewa ashe ba kudama bane ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam annahu iltahafa bi izarihi wa huwa fi salati manzo Allah ya dauki kwarjalansa ya daura yana cikin sallah fala ba'sa in saqata rida'ar rajuli kana cikin sallah sai mayafin da kake rufe da shi ya fadi an yarfa'ahu ya sunkuya ya dauki mayafin ya yafa wa in halla izaruhu an yashuddahu ko kana cikin sallah kwarjalanka ya kunce ka tamke wannan ba laifi bane wa qala yace sannan akwai har sahabi da ake kiran sa Abu Barzata al-Aslami yana sallah dokin sa ya kunce ya bi dokin ya kamo yana rike da shi yana sallar shi hina masha'ilad dabati wa qad aflatat minhu fa salatuhu ja'iza wanda duk yayi irin wannan sallar sa tayi ibnu qudama yace wa haza li anna an-nabiyya huwa al-mush huwa al-musharri'u wa yake kawo shari'a shine annabi muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake karantar da mu shari'a fama fa'alahu aw amara bihi fala ba'sa bihi duk abinda manzo ya aikata yana sallah ko yayi umurni ayi a cikin sallah to dan kai ba a cewa sallar ka ta samu matsala saboda shike da damar ma ya fada mana abinda shari'a ta karantar da mu ga abinda yayi umurni ko ga abinda ya aikata ga kamar hadisin Sahal bin Sa'ad yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan minbari yayi sallah yana kan minbari wannan hadisin yana tafi insha Allah ta'ala manzo Allah yayi sallah yana kan minbari fa idza arada an yasjuda idan yana son yayi sujuda sai ya sauko daga kan minbari da baya idan ya sauko fa sajada bil ardi yayi sujudan a kasa summa raja'a ila al minbari kadhalik sannan ya sake komawa kan minbari ya tsaya yayi wannan ne saboda mutane su ga yadda yake sallah kaga in yayi sallah sai ya sauko da baya yayi sujuda a kasa ya sake komawa kan minbari ya tsaya kaga aiki yake tayi hatta qaba salatu har sai da ya gama sallah ga hadisin Jabir game da sallah ta husufi yana cewa thumma ta'akhkhara wa ta'akhkharat as-sufuf khalfahu hatta intahayna ila an-nisa'i thumma taqaddama wa taqaddama an-nasu ma'ahu hatta qama fi makamihi wannan yana cikin sahihul bukhari da muslim wadannan hadisi duk bayanin su yana tafi nan gaba insha Allah ga hadisin abubakara wanda ya bayani mun karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yana dauke da jikansa ko dai al-hasan ko al-husayn bin ali yaji wa huwa saghir wata riwayar ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah al-hasan bin ali ya taho duk sa'ilin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujuda wa saba ala zahrihi sai hau gadon bayan manzon Allah wa yarfa'u an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ra'sahu raf'an rafiqan annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai dago kansa sai ya dauko a hankali saboda yaron yana wuyansa ya maida wuyan annabi kaman doki ya hau kan wuyan manzo ya zauna saboda haka idan annabi zai dago kansa sai ya dago a hankali hatta ya ba'ahu bil ardi har dai ya kama yaron ya aje a kasa duk wannan ibnu qudama ya kawo yana cewa rawahul asram ga hadisin amr bin shuaib annabi sallallahu alaihi wasallam lam yazal yudari al bahma hatta lasika bil juduri wannan kuma zai zo a cikin babin da zamu shiga nan gaba insha Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah wata dabba ta zo za ta wuce ta gaban sa manzon Allah ya dinga matsawa yana hana dabban sai da manzon Allah ya hada kirjin sa da bango saboda kar ya bar wannan dabba ta gitta ta gaban sa kaga aiki yake yana sallah saboda tafiya zai yi ta gaba saboda ya hana wannan dabba ta wuce ta gaban sa ga hadisin Abu Sa'id al-Khudri bil amri bi daf'il marri baina yaday al-musalli wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni idan mutun yazo wucewa ta gabanka kana cikin sallah tsakaninka da sutura ka tunkude shi idan zaka tunkude shi ai aiki zaka yi ko aikin da bai danganci sallah ba fa kullu hadha yace saboda haka duk waɗannan wa ashbahuhu da ire-iren su la ba'sa bihi fi salati babu laifi idan mutun yayi yana cikin sallah wala yubtiluha waɗannan abubuwa da muka bayyana idan ka aikata wani sallar ka ba ta baci walau fa'ala hadha li ghairi hajatin amma in mutun ya aikata ɗaya daga cikin su babu dalili haka kawai ya aikata abin kuriha malamai suna cewa yayi makaruhi wala yubtiluha aidan har yanzu dai ba a cewa sallar sa ta baci wala yataqaddaru al-ja'iz min hadha bi salasin wala bi ghairiha min al-adad wasu malamai suna cewa motsi in ya kai uku sallah ta baci yace a duk wannan adadi babu dalilin sa li'anna fi'lan nabi domin idan ka dubi abinda annabi yayi na daukan umama yana sallah ya dauke ta in zai yi ruku'i ya aje idan ya dago daga ruku'i ya sujuda zai tashi ya dauke ta sai da ya gama sallah kuma sallar ta farilla ka kaddara sallan ma raka'anta biyu ne sau nawa manzon Allah yana daukan umama ya dora wuya ya aji shine ibnu kudama yace shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam motsin da yayi a sallah yafi sau uku don haka cewa wai idan motsi ya kai sau uku sallah ta bace wannan babu hujja akai wa fi hamlihi umama wa wafihi fi kulli raka'a wa hadha fil galib yazidu ala salasati af'al daukan umama da yake ya aje ya dauka ya aje yafi sau uku wakadhalika mashyu abi barza ma adabati lokacin da abu barza yake sallah dokinsa ya kubuce daga inda aka yi mai turke abu umama ya bishi ya kamo yana sallan dokin ya ja ya rike su yi hagu su yi dama kaga wannan ai yafi motsi uku kuma sahabin manzon Allah ne inji ibnu kudama wa kullu ma shabaha fi'ilan nabiy duk abinda yayi kama da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata to malamai suna cewa mahdudun yasiran ana daukan shi motsi ne kadan idan kai irin abinda manzon Allah yayi to sai a ce wane yayi motsi kadan a sallah motsi kadan a sallah bai bata sallah wa in fa'ala af'alan mutafarrika law jumi'at kanat kaseera da mutum zai aikata wasu ayyuka da yawa dan in an hada su da a ce yayi abubuwa da dama a sallar shi wa kullu wahidin minha bimufradihi yasirun amma kowane daga cikin su shi kadai misali kana sallah kunama ta zo ka take ka ci gaba kana sallah yaron ka yazo zai fadi sai ka matsa ka kamo shi ko kana cikin sallah kamar yadda manzon Allah ya aikata aka buga kofa ka tafi ka bude kaga duka dai kai abubuwan nan a sallah motsin daban-daban ibnu kudama yace dukkan su ana hada su akan kadan ne saboda duk abin da ka aikata yana daga jinsin abin da ya danganci wanda manzon Allah ya aikata wa in fa'ala af'alan mutafarrika ko da yake ayyukan daban-daban ne saboda in ka dubi hadisi da muka karanta hamlun nabiyyi li umama fi kulli raka'atin wa biha wa ma kasura wa zada ala fi'lin nabiy amma idan mutum ya aikata wani abu wanda ya dara wanda manzon Allah ya aikata anan ana cewa mutum yayi aiki mai yawa a sallah idan kai fiye da abin da manzon Allah ya aikata sai a ce ka aikata aiki mai yawa a sallah yana cewa nan ba kuma ba a cewa sallar ka ta bace sai dai idan ka ci gaba da yin wannan abin har zuwa sallama yace wa in ihtaja ila al-fi'l al-kaseer fi salati li ghairi darura idan wata bukata ta zo maka cewa zaka yi wani aiki mai yawa alhali kana cikin sallah ka fa salata mafi dacewa shine ka yanke sallah ka je kai wannan abin sannan ka dawo ka fara sallah daga farko wannan ba laifi bane idan akwai larura in babu larura katse sallah ba shi da kyau amma idan akwai larura ka katse sallah idan abin da zaka aikata yana da yawa ka katse sallah ka aikata wannan abu sannan ka dawo ka ci gaba da sallah ibnu usaymin rahimahullahu ta'ala alitafin sa majmu'u fatawa a mujallal na 13 shafin 309 zuwa shafin 311 ya takaita bayani akan motsi a sallah ya kasa su kashi biyar motsi a sallah yana zuwa kashi biyar tanqasimu ila khamsati aqsam akwai harakatun wajiba motsin da ya zama dole kai kana sallah akwai harakatun muharrama motsin da an haramta kai kana sallah akwai harakatun makruha akwai motsin da an karhanta kai shi kana sallah akwai harakatun mustahabba motsin da ake so kai kana sallah sannan akwai harakatun mubaha motsin da babu laifi don kai yayi magana akan su duka yace amma motsi da yake zama wajibi fahiyar lati ta tawakkafu alaiha sihhatus salati shine wanda ya zama dole kai shi in baka yi ba sallar ka za ta baci wannan motsi idan ka yi shi ba a cewa kai laifi saboda dama sharadi ne in baka yin ba sallar ka ta baci misali akan haka shine manzon Allah yana sallah sallallahu alaihi wasallam atahu jibril malaika jibril ya taho gare shi wa huwa yusalli bin nas fa akhbarahu anna fina alaihi khabath malaika jibril ya gaya wa annabi cewa ta kalmanka akwai najasa motsin da annabi zai yi a lokacin na cire takalmi dole ne domin idan baka cire takalmin ba sallar ta baci kaga wannan motsi ya zama dole yace wa huwa fi salatihi annabi sallallahu alaihi wasallam khala'aha wa huwa fi salatihi wastamarra fiha ya cire takalman yana sallah kuma ya ci gaba da sallar shi so kaga wannan motsi dole ne hadisin yana sunan Abi Dawud in ka duba Irwaul Galil hadisin 284 hadisin ne da ya inganta ga wani misali kuma na motsi da ya zama wajibi kai kana sallah kana cikin sallah da yake bako ne kai baka sani ba ashe yamma ka fuskanta wani dan gari yazo wucewa sai ya ce kai bako yamma kake kallo fa to tunda yanzu ka ji cewa yamma ce kake kallo ai sharadi ne a fuskanci alqibla kafin ai sallah in ba a fuskanta ba da gangan sallar ba ta inganta ba don haka ka juya nan take a sallar ka fuskanci gabas ka ci gaba da sallar ka kuma sallar ta inganta shine dole wannan motsi da zaka yi na juyawan wajibi ne a kanka saboda me zaka yi shi domin gyara sallah sai ya bada misali da ya motsi da aka haramta motsi da aka haramta fa hiya alharakatul qasira almutawaliya li ghayri darura mutum yayi ta motsi a sallah babu larura wannan yana iya bata masa sallah motsin da zaka yi babu larura a sallah yana iya bata maka sallah me yasa aka ce zai iya bata maka sallah saboda za a waye gari ka dauki sallah abin izgili ittakhadha ayatillahi huzwa idan mutum yana yawan motsi a sallah yana iya daukan sallah kamar izgili yake da sallah don haka sallan tana baci don haka yawaita motsin da babu dalili a sallah haramun ne ya bada misali da shi sannan ya bada misali da motsi da aka ce mustahabi ne motsi da aka ce mustahabi ne me ya misalin shi kama law taharraka min ajli istiwa'i saffi misali ana sallah sai ya zamanto shi ashe bai daidaita sahu ba sai ya matso gaba ko ya matsa baya ko ya matsa da kafarsa ta dama domin idan ana sallah dole wannan abu yana aukuwa tsakanin mu musamman bayan an yi sujuda an daga to zaka yi kokari ka daidaita kafanka da na wancan saboda ka tabbata baka yi gaba ba baka yi baya ba wannan motsi da kake na gyara kafafunka saboda daidaita sahu mustahabi ne saboda daidaita sahu mustahabi ne ko kuwa misali yace au taqallasa as-saffu fataharraka li sadd al-khalal ana cikin sallah sai wani mutum alwalarsa ta baci sai ya fita waje kaga an samu kafa to tafiyar da zaka yi ka cike wannan kafa ai motsi kake wannan motsin naka mustahabi ne ya bada misali da shi malamai suna bada misali da motsi da ake da yatsa lokacin tahiyya motsi ne na abinda ya shafi sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba laifi bane haka nan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah Abdullah ibn Abbas ya taho zai bi shi Abdullah ibn Abbas ya kwana a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yaro karami da ya tashi sai ya tsaya ta hagun annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah akhadha rasulullah bi ra'sihi min wara'ihi faj'alahu an yaminihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama kansa ya dawo da shi ta damansa kaga manzo Allah ya aikata wani aiki a cikin sallah amma aikin saboda gyara sallar Abdullah ibn Abbas saboda ba a tsayawa ta hagun imam sai dai a tsaya ta daman shi hadisin yana sahihul bukhari da sahihu muslim sannan akwai motsi da yake zama mubahun halal yasiru lil haja saboda bukata ce ta taso kai wannan motsi wannan ba laifi bane shi ake kira mubahun wanda malamai suna aje kamar misali kashe waya da sauransu yana karkashin wannan kana cikin sallah aka kira ka ka manta don dan adam yana da mantuwa sau da yawa muka manta mu kashe waya kafin mu shiga sallah kana cikin sallah sai wayar ta kama ƙara to ka sa hannu ka ciro wayar ka kashe wannan aiki kake amma aikin da kake yi halal ne saboda abu ne wanda zai dada aminta sallar ka zai gyara maka sallah kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki umama yake sallah annan mubahun ne da bai dauke ta ba zai sallar sa ba abin da zai same ta amma duk da haka ya dauke ta saboda ba a hana shi ba kuma yana daga karantarwa da yake so ya majama'a musamman mamu game da abin da ya danganci ibada da kuma su kafirai yana so ya karantar da su cewa abin kaunar ƴaƴa mata abu ne wanda Allah madaukaki ya saka a zuciyar kowa bai kamata a bambanta ƴa mace da kuma ɗa namiji ba wannan dalili yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallan da ita mubahun ba ka'ida bane ba dole bane ba larurarsa wanda yazo cikin sahihul bukhari da muslim amma mutun yayi ta motsi babu dalili babu shakka malamai suna cewa wannan yawaita motsin da babu dalili akan sa yana bata sallah saboda yana raba kada khushu'i yana raba kada al-khushu'u Allah subhanahu wataala ya faɗa mana a suratul baqara hafizu ala salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin tsayuwar da mutun zai yi a sallah ana so a samu tawali'u to amma idan mutun yana sallah babu tawali'u to sallar sa tana samun naqasan daraja in ma bata lalace ba don haka mutumin da yayi sallah yana tahiya misali an ta da sallah yayi kabbara daga wancan kofa ya ringa takowa yazo sai ya ga nan ai bai mar ba sai dawo wancan sahu to kaga wannan wasa yake da ibadar sa abinda Ibn al-Usaymin yake fada yace sallah wa huwa yamshi yana sallah yana tafiya la shakka anna amaluhu kaseerun wannan aiki ne mai yawa ya saba abinda annabi yayi a rayuwarsa to amma idan akwai larura sallar ba ta baci ba idan babu larura sai a ce sallar tana iya baci alharakatul makruha motsi da ba a so wanda shi yafi yawa motsin da ba a so mutun yayi a sallah shi yafi yawa wanda kuma akasari shine abinda zaka samu mutane suna yi a sallah mutun yana sallah yana gyaran agogonsa yana murda zobensa yana jan gashin gemunsa ya daga hula yana susa ya ciro kudi aljihunsa ya kirga ya mayar wani kuma yana sallan sai ya dinga rangaji yayi gaba yayi baya kafafunsa yatsun kafafunsa yana wasa da su ya ja su ya matsa ya hada da kai sai ka dauka wannan mutum ba ma sallar yake ba shine malama suke cewa idan ya kasance mutawaliyan ya ci gaba da yin haka ba kakkautawa har aka yi sallama fa innahu mubtilun li salati sallasa ta baci amma komai yawansa idan ya bari kafin ayi sallama malamai suna cewa sallar ba ta baci ba wannan shi yake bambanta al'amalul yasir wal amalul kasir wani aiki ne ake cewa kadan wani aiki ne ake cewa mai yawa ba shi da adadi malaman fiqhu duka suna cewa abinda ake cewa aiki mai yawa a cikin sallah shine kana sallah wanda baya sallah in ya hange ka zai ce wancan baya sallah abinda kake yin nan wanda baya sallah da ya hange ka zai ce kai wanda ba sallah yake ba to idan na waje iya cewa kai ba sallah kake ba to wannan aiki da kake ba kadan bane yana da yawa domin inda kadan ne wanda baya cikin sallah ba zai iya gane cewa kai ba a sallah kake ba wannan na daya kenan na biyu Ibn al-Usaymin yana cewa innal harakati idha kasurat wa tawalat motsin da kake a sallah in ka ci gaba da yi har zuwa karshen sallah to sallan ka baci ba shakka amma idan da zaka yi motsin ka bari kamar yadda akasari mutane ke yi ya sosa gemu ya ja hulan ya mayar ya dawo ya rike hannunsa ya sosa wandonsa ya ja kafafunsa da sauransu amma dai duk yana bari in ya motsi in yayi motsin sai ya dakata in yayi motsin sai ya dakata har aka gama sallah to wannan ladansa ne aka nakasa amma sallar sa ba ta baci ba amma motsin da ya dinga yi har aka yi sallama wannan ita ce motsin da yake bata masa sallah amma cewar tahdidu ba'dhi al-ulama bi salasi harakatin inda duka ji an ce in an yi motsi uku ko hudu sallah ta baci wannan babu dalili akai domin a ka'ida duk abin da aka yi masa adadi duk abin da aka masa adadi to ya kamata ya zamanto akwai hujja daga Allah ko manzonsa akwai hujja daga Allah ko manzonsa duk abin da aka masa adadi kamar mutumin da zai ce ka karanta wannan addu'a sau 100 zaka samu biyan bukata babu shakka yayi babban laifi a wajen malamai laifinsa shine ya akai kasan idan an yi wannan addu'an zuwa 100 ne za a samu biyan bukata kaga kenan mutum ya sa wa kansa ilimin gaibi Allah ya sa mu gane domin kamar likita in zai baka magani yace ka sha kwaya uku wani yace kwaya daya a rana wani yace kwaya daya da safe ko inda zaka tambaye shi zai ma bayani zai maka bayani dalili saboda wannan magani yana da karfi don haka sau daya ake sha a rana in ka sha sau biyu zai maka lahani to kai idan ka ce wani kai zikir kai istighfari ko ka karanta wannan sura sau 100 Allah zai biya maka bukata ya aka yi kasan in an karanta zuwa 100,000 Allah yake biyan bukata saboda Allah da yake biyan bukata al'amarinsa gaibi ne al'amarinsa gaibi ne taskansa a boye take babu wanda ya sani sai shi sai manzonsa in ya sanar da shi kai ya aka yi kasan za a iya kutsawa taskar Allah idan an karanta wani abu zuwa 100,000 kaga an shiga bigiran Allah don haka mutum yana iya kafirta Allah ya kare mu saboda haka yasa duk abin da za a ce in an yi sau kaza malamai suna cewa babban magana ne domin akwai bukatar dalili domin adadi babu mai diban sa sai Allah babu mai ware adadi sai Allah Allah ke cewa ku yi sau kaza saboda shi ya san sirrin da yasa aka ce akai adadi kaza idan kai ma kai irin wannan to babu shakka mutum yana shishigima addinin Allah Allah ya kare mu don haka yasa cewa in an yi motsi sau uku ko sau biyar ko sau bakwai sallah na baci wannan ba hujja bane abinda malamai suke faɗa shine motsin da za ka yi ta yi har ayi sallama wannan motsi shi yake bata maka sallah amma idan ka daina kafin ayi sallama wannan sallar ka bata baci sai dai na ƙasar lada akwai na ƙasar lada ta yiwu ma ladan naka ya ƙare gaba ɗaya saboda yawan motsinka illa dai kawai dai sallarka ta sauke farilla amma babu lada ko ɗaya Allah ya sa mun gane akwai waɗanda suka rubuta wasu tambayoyi na manta sai daga baya na gansu a cikin littafi wannan yana cewa ina hukuncin mamu da ya yi bacci ana cikin sallah to shi mamu ya yi bacci ana sallah abinda ban gane ba kwanciya yi ana sallar liman yana tsaye akwai bambanci tsakanin gyangyadi da bacci bisa ka'ida idan mutum yana bin liman da gangan ya kyale liman har ya tsallake rukuni guda sallarsa ta baci shi misali an yi ruku'u yake dagowa har liman ya tafi sujuda sannan shi ya dago daga ruku'i bai da sallah saboda ba bin liman yake ba wannan yana sallarsa ne independent to kaga idan baccin ya kama shi har an tsallaka wani rukuni sallah ta baci bare bacci idan ya kama mutum wanda har zai kai ga a kira shi bacci ba gyangyadi ba to babu shakka wannan ta kai ga kenan an tsere masa da fiye da rukuni daya mai wannan tambaya ce ina matsayin al-qunut da ake a sallar asuba al-qunut a sallar asuba ta samu sabanin fahimta mai yawan gaske yana daga cikin abin da insha Allah zamu karanta a littafin bulughul marami nan gaba akwai sabani da aka samu game da al-qunut a sallar asubahi illa dai rashin yin al-qunut a sallar asubahi shine abin da yafi dacewa da sunnar manzon Allah wato yin al-qunut a koda yaushe a kullum mazhabar al-imam Malik in ka duba zadul ma'ad na ibn al-qayyim yayi magana sosai akai a mujallal na farko shafin 272 mai wannan tambaya yace idan kafiri yayi ma mutum alheri kafiri ya maka alheri wace irin addu'a ta dace a masa ya kamata mu sani duk wani addu'a na alheri ana ma kafiri in ba neman gafara bane kamar yanda musulmi zai maka alheri kace Allah ya saka maka da alheri haka kafiri ma ya maka alheri zaka ce Allah ya saka maka da alheri idan kace Allah ya saka maka da alheri ai in Allah ya karba addu'anka sai musulunta saboda musulunci alheri ne amma addu'an da ittifaqan an ce haramun ne ayi ma kafiri shine na gafara Allah ya yafe ma wani alhali kuma kafiri ne Allah bai gafarta ma kafiri sai ya musulunta da ransa ko ya mutu ka duba sharh sahih muslim juz'i na 3 shafi na 84 mai wannan tambayar kuma yace akwai sura mai Muhammad a cikin aya lokacin da liman ya karanta sai mamu su ce sallallahu alaihi wasallam shin wannan addu'a ce ko zikiri ne salati yana daga addu'a salati yana babi na addu'a ne ba babin zikiri kawai ba salati yana babin addu'a in ka ce sallallahu alaihi wasallam addu'a kake wa manzon Allah idan ka ce sallallahu alaihi wasallam addu'a kake wa annabi sallallahu alaihi wasallam idan kana karanta littafai da suke magana akan zikiri kalmar salati ma'ananta addu'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi salati musahabbai inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi ana ne kuma sa addu'a salati ma'ananta addu'a to idan liman yace ya kira sunan annabi ba liman kawai ba kana sallah sai kaji wani ya kira sunan annabi yana da kyau kamar salati amma kuma a sirrance ba bayyanawa za kai ba bayyanawan shine kuskure yana zama bid'a bayyana salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah bai da asali amma kai salatin a sirrance babu shakka yana da hujja in ka duba mawahibul jalil a mujallal na farko shafi na 756 da majmu'u fatawun shaykhul islam a mujallal na 22 shafi na 470 sai yace to kuma a ƙarshen suratu tin lokacin da liman ya gama karanta suratu tin sai a ce bala wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin shi ma ya kyautu a yi shi bai kyautu ba saboda hadisin bai inganta ba bayan an gama karanta suratu tin babu wani zikiri da ake ko addu'a wannan shine abin da ya zo a tasfihud du'a littafin bakara abu zaidin rahimahullah shafi na 283 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك